يا إلهي زلمني يا كاشف الوزني رب العيون ملكوت كل شيء بيدي زل الله محمد رسول maganar koli
Fatima
in ka jami'awa zan yi maganar koli
Fatima
kuma tan duniya ka kuma tar ali
Fatima
ke ce a cikin falo su kuma su miki hidima
ganyar mai shugabar mata
Fatima ya yar gidan annabi tabi na sarauta
Fatima
wake mutun sarauta ga annabi ta sarautar sa in kuka je ta
Fatima
ga rawanin sa zai zama kallan ta ta
Fatima
sarauta mata tasiri in ga su Fatima
ganyar mai shugabar mata ye Fatima
sannuwar shurafa mai kyau na dabi'a
Fatima
samun kauna rufu ai sai mai sa'a
Fatima
in ku bala'i ne ko da yawan raka'a
Fatima
hidimar ku nake yi banda wata sana'a
Fatima
kama ku arziki bai gardama
ganyar mai shugabar mata ye Fatima
ya masu gida tsarka kalabai ku
Fatima
ya masu gida ajiyar Allah be ku
Fatima
ya masu gida sakon Allah an ku
Fatima
ya masu gida gani bai ne dai ku
Fatima
ya masu gida asali na gidan nana Fatima shagin bardan na rana ta bada
Fatima
yayyaki kai kan arana yayi banda
Fatima
sun ya shege sun ya kama su mana shaida
Fatima
cewa barde ne kuma ga tare ilima
ganyar mai shugabar mata ye Fatima
zarazi kara ani na tabudin lahi
Fatima
kike mai da jahili ya zama shehi
Fatima
mai magana di sun komai yar mahi al'amura sun zai
Fatima
kece kun baya kunu asirin kansa da sama
ganyar mai shugabar mata ye Fatima
ya yar sayyida Khadija a gaishe ki
Fatima
babar alazan Hussein muna san ki
Fatima
muna san ki muna kaunar ki da miki
Fatima
kuma soyayyen ki a gonar su sun san ta ki
Fatima
in kin ban ni ma baiwa ta za ta fansa ma salawatu
Fatima
laula kuma dainan sirada ya mukarrama
ganyar mai shugabar mata ye Fatima
mu bada
ya Fatima
kwada
a
yanzu ya abida mu muna kaunar ki ya jama huda ganin girman ku ya zaman talabuda
ya
zubai imani ko a cikin laida
Sayyida
Fatima zara mai cikar mulku
da
tasirin Allah rabbina gunku
Sayyida
muke dauke ni na zama kuku mai kike zo a dafa a cikin sare ku abinci a gare ki majinginar kulla abinci a gare ki ya ganuwar Allah abinci a gare ki jiki na rasula ga baitoci ne bai wanda ya yi roko da kushe baya ta ce wanda ya farko karayansa ta goce a tafe ke sitinsa ya kauce a zan abadi koma ku an ta ce a biyayyar aure na ya zaharawo a wajen bayarwa ina ya zaharawo wata kai ta amata a ƙasa da sama'u waye zo da su ne kika ki mai rubu'u
ya Fatima
Sayyida
ya Fatima ganyar mai shugabar mata ye Fatima alhamdulillah 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 la ilaha illallah alhamdulillah
oh ya rahman bi hubbukum da'iman jo te jaane kaiman diyali ay yara wasa miltu ilaikum ara annana bugara manya be ilaikum lam yakun zalila karada ke gudu zuwa gunta kamar gada a gana waye ke bai uwa yanzu dada gogogul akai sacin baza iya gano ki ba
sai da fatima tikar amina wanda matar da kai ke ba
nurul ala nurin auren ki da sayyidi ka haliga fatima ka san anya tanadi na samar da wani sirri babba gidan amadi wannan Santa va Yeah. mujilla ala millati rasulillah farahama abdullah ibadillah.